Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin magana ne akan irin yadda cututtuka suke bijirewa magunguna da ake kira da antimicrobial resistance wanda aka fi sani da AMR. Idan mai sauraro bai manta ba, a makonni biyu da suka gabata, shirin ya yi cikakken bayani akan AMR wadda aka fara ganin ta a matsayin annoba a fadin duniya, da ma wasu muhimman bayanai game da yadda cututtuka ke bijirewa magunguna, sai kuma lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alƙawarin kawo muku ci gaban shirin. To a yau ma, Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne akan irin illolin da bijirewar cututtuka ga magunguna ke haifarwa. Likita gare ka.
Binciki ya tabbatar cewa a Najeriya zalla kawai mu ne na 19 a duniya wanda akalla kasashe 204 muke da su, to mu ne na 19 wanda suke fuskantar wannan matsala, wanda tabbas hakan ya tabbata a asibitin mu. Yau ne likita ne wanda ya saba ba da atimita, kuma ya saba ba da zallan imar, for example ne treating wannan condition din nan, ko kuma ya saba ba da tesnet, amma ya kasance yanzu ba zan iya bada wannan magunan ba, sai na fara tsanin wa'ansu maguna ne additional ko extra, ko kuma na ƙara dosage wannan magunan kafin in samu cin nasara a wannan, ko kuma mutum ya zo da wani condition din da idan an bada wani magani da zai iya treating din shi na dan kwanaki kadan, yanzu ba zai iya treating din shi ba saboda automatically he is already resistant to wannan medication din nan. A dalilin haka kuma sai sa mutum ya dade a asibiti, ya zo kashe kudin gado, ya kashe kudin magungunan, ya kashe kudin transportation din zuwa da dawowa da mutane za su na yi na kawo abinci da shiga da fita, tare da bata lokaci na ba gaira ba dalilin asibiti da daukan nosocomial infection da ba bukata ya dauka. Kuma at the same time one is a threat to modern medicine, kamar yadda muka sani muka yi a lot of surgery wanda shine kaman fita kenan, ko kuma a ce tiyata in general, wala Allah mutum yana da wani problem, ko kuma a ana so a masa organ transplant ne, an canja wannan kodan alal misali, ana so a sa masa sabuwar koda saboda wannan kodan ta riga ta buga, ko kuma wannan huhun ya riga ya buga, ko kuma ya kone a wani sashi na jikin shi, ko ya samu matsala da sai an faro fata a jikin wani mutum, ko kuma a jikin nashi an manna, wato wani transplantation din da ake kenan auto transplantation da sauransu haka. To ana bukata a bada magunguna da zai akalla bada su na sati 1-2-3, wala Allah in aka yi amfani da su plus wannan aikin da aka yi kuma za a yi cin nasara, sai unfortunately kuma ba a samu a ji nasarar ba saboda wannan resistance da ake samu. Magani ya kamata a ce aiki na sati 1, so akalla sai an bashi sati 2 kafin ya yi aiki, ko kuma zuwa sati 3, ko kuma maka baki ɗaya ba zai yi aiki ba har sai an fara tunanin wani magani za a bayar. Daga kuma akan samu cost increase, wato sai kasance kuɗi ya ƙaru sauran magungunan da ake so a yi amfani da su. Da mu riga da mun saba amfani da maganin 3,000, 4,000 ina warkar da mu, amma yanzu ba zai mana aiki ba, akalla sai mun amfani da maganin 30,000 ko 40,000. To wannan shi ma ya ce manyan illoli na wannan resistance din kenan, saboda ƙananun magungunan sun bar mana aiki, so dole mu je manyan magungunan da dama ba a san sunansu ba, ba amfani da su, pharmacy ba sa kawowa, to yanzu haka muna ji muna gani dole mu je muna nemo irin waɗannan magungunan don mu samu mu shawo kan wannan cutar da ya shiga jikin namu.
To likita, shin kamar wasu cututtuka ne ma ake samun bijirewar magunguna?
So daga cikin manyan cututtukan da ake samun resistance ko kuma bijirewa na magunguna, wato in ka sha maganin da ya kamata a ce ya aiki, amma saboda waɗannan cututtukan suna da taurin kai, sun ga da sun saba da wannan magungunan ba za su yi aiki ba, su ne cututtuka kamar haka. Na farko akwai Staphylococcus aureus, na biyu muna da Escherichia coli, muna da irinsu Enterococcus faecium, muna da irinsu Streptococcus pneumoniae, irinsu Klebsiella pneumoniae, irinsu Pseudomonas aeruginosa, sai kuma manyan da suka fi auku a cikin muhallinmu na yanzu, irinsu ne malaria infection da muke da su, wanda mutum sai ya yi amfani da magunguna daban-daban kafin ya warkarwa, wani ma har ya riga da ya san cewa na haɗiya baya masa aiki, har sai ya yi na allura, har ya yana self medication. Haka ma irin su tuberculosis, wannan su kuma suna da manyan nasu illolin da har ya kai akwai multi drug resistance, so extensively multi drug resistance, har da ma aka samu pan multi drug resistance din da yake nufin cewa duk maganin da kamata a ce an yi amfani da shi wanda yake da wannan cuta na tuberculosis, to ba zai masa aiki ba gaba ki daya, gashi cutar zai ci gaba da kama shi, yana ci gaba da naɗe shi, yana cikin da bashi wahala magani ya kin aiki saboda already duk magungunan da ya kamata a ce mutum ya sha hala ya sha su a baya wannan cututtukan kuma gashi suna da taurin kan da ba sa jin wani magani saboda already mutum ya riga da ya saba wannan magungunan ya riga da ya kashe immune system din shi hakan ma kuma sai ya zo ya sa bai samu ya samu raka ba wani ma har ya kai ga zuwa mutuwa
kamar wace irin hanyoyi ya kamata mutane su bi don gujewa wannan matsala ta AMR
daga shi hanyoyin da ake bi kuma dan yakan wannan antimicrobial resistance din avoiding judicious use of antibiotics wato yawan amfani da waɗannan magunguna kenan na antibiotics ko kuma antiviral anti malaria ne antibiotics ne antifungal ne ko kuma antiprotozoal duk magani da ya kamata a ce an ja baya da su musamman ga mu likitoci da mu ne muke rubuta prescription din sai dai unfortunately ko da a ce mu mun ja baya da su mutanen mu na pharmacy ba sa jan baya da yin haka yawanci su an mara lafiya yazo ya faɗa masa complaint din shi mutum pharmacy zai hada masa magani 4000 yazo ya mika masa shi kuma Ahmad ne ya amfani da kudin mashin ko kuma ya sa mai a motar shi ko kuma ya sa mai abin hawan shi yazo ya samu layin likita mutum kamar 30 ko 40 a gaban shi yaje yana yin gwaji yana daukar lokaci a kalla ya awa 6 awa 7 a asibiti ya gummace yaje pharmacy yaje minti 15 ko 20 a bashi magungunan da zai je karfa to wanne yana jawo mana cikas aikin mu ba kadan ba so kenan ko da likitoci sun yi kokari sun rage bada magani in ma'aikatan pharmacy da su suke sayar da wannan maganin ba su rage ba to an ga da an bata lokaci ne saboda haka yana da cewa jama'a wanda suke fannin kiwon lafiya da likita da pharmacists da nurses da NCO din da suka san magunguna su rage bada magani har sai ta kama dolan da kuma ba a sanin haka sai an zo an samu wanda yake da license din bada wannan maganin wanda sallan likita ne kuma yake da right yake da kuma license din ganin mara lafiya ya bashi gado ko ya bashi magani ko ya kara masa jini ko kuma ya bashi gwaje-gwajen da ya kamata a ce yayi ko kuma tayi da yana sai a bashi magani da ya cancanta da biyu shine infection control measures wato kiyayewa na wasuwan cututtuka a cikin al'umma dan daga cikin manyan dalilan wannan antimicrobial resistance din nan shine kazanta da environment mutum da yake ciki ga kwata a nan gurin ga bola a can gurin ga nan gurin masayi ne ma wanda gabaki ɗaya yake bude ko kuma akwai kazanta a angon ko wannan layin ko kuma wannan lungu-lungu sako-sako kuma gashi ana ta'ammali da gurin tela yana aikin shi a nan gurin ma yara sun taso daga makaranta ga mai shago yana bude ga pharmacy can yana bude ga masallaci yana bude ana sallah ga kuma kwata ga kuma bola ga dabbobi to wannan yana cikin babban dalilin da yasa ma in the first place ake kamuwa da cututtuka so in dai kasance ba tsaftace muhalli ba to ba kokonto akai an riga samu irin wannan manyan matsalolin kenan wanda ko an sha magani ma kamar an bata lokaci ne saboda mutum ya sha magani zai wanke amma kuma zai kara komawa gidan jiya ya kara debowa wannan cutar sai zo kuma ya kara aukuwa a jikin shi na gaba akwai antimicrobial stewardship programs wato ya kamata a zo a ce ana zama da likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya don a kara jaddada musu lokacin da ya kamata a ce sun bada magani da kuma irin magungunan da ya kamata a ce an bayar wanda kuma shawarin da zan bayar a kasar haka shine inda hali kowane magani ya dawo is a control drop wato magani da ko dan pharmacy bai isa ya sayar ba haka ma kuma wani wanda ba asalin standard ma'aikacin kiwon lafiya ba basically wanda ba medical doctor ba kenan bai isa ya bayar ba har sai an ga prescription tukunna daga asibiti ga sunan asibiti ga tambarin asibiti ga signature likita ga sunan likita ga kuma inda an san cewa in ma likitan ya kuskure ne za a je a same shi a tambaye shi me yasa ya rubuta wannan maganin to haka ne kawai zai taimaka gurin dakatar ko kuma rage da wannan resistance din da ake samu wato kenan mutum bai isa ya je pharmacy ba ya ce a bashi magani kaza da kaza da kaza da kaza ko da ma yana rashin lafiya dole dan wannan pharmacy din nan sai ya ga prescription daga asibitin da aka ridda da ita daga kuma likitan da aka san his license haka ne kawai ke cikin babban hanyar da zai taimaka mana matuka na yaki da irin wannan resistance din da ake samu but in as much as a ce likitoci sun yi riga da sun yi nasu kokarin sauran ma'aikatan kiwon lafiya irin su chief irin su nurses irin su pharmacists din da su ma suna da wani ilimi akan wannan magungunan ba su kiyaye ba to kamar bata lokaci ne R&D shine research and development yana da kyau gwamnatin Najeriya da gwamnatin kasashen Afrika su zauna su yi zamantaka mai kyau akan samun tsarin da zai kasance ana bincike sosai akan magunguna da yadda za a iya developing magunguna masu kyau saboda rashin wannan research and development din nan yana sa mutane ba su zama sanin ilimin meye magani meye ma hanyar da za a yi bidan a kiyaye sai kasance akwai magunguna barkatai a pharmacy mutum zai zo da kwanda yake so ya sha lokacin da yake so sai kuma public awareness shine sanar da al'umma gabaki ɗaya wanda alhamdulillah shine muke korin haka wannan kuma sanarwa ya kamata a ƙara jiddawa al'umma akan cewa duk wani magani da mutum ya sha yana da side effect da akwai magani da yake taba koda wanda yake taba kwakwalwa wanda yake taba zuciya wanda yake taba hanta wanda ma zai iya bugar da mutum in bai kiyaye ba so wannan yana da kyau mutane su na iya sanin waɗannan magungunan don ya kasance cewa an guje wa yawan amfani da su su ma kansu likitocin yana da kyau suna tunawa yayin da za su rubuta maganin suna wayin shin amfanin maganin yafi riskin shi eh yafi to zaka iya bayarwa amma in kasance cewa in ka bada wannan maganin amfanin zai bai wuce kashi 25 zuwa 30 illan shi shine kashi 70 to yana da kyau a kula da amfani da wannan maganin
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu wajen gujewa sha ko kuma yin amfani da magunguna ba tare da shawarar likita ba kuma mutuna cewa lafiyar mu ita ce jarin mu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku da kuma likitan da ya wayar mana da kai kan AMR wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
Allah ta wani sani ba ana rawa ku ji